my country believes very strongly that democratic process goes hand in hand with basic freedoms and fair treatment for all, according to the rule of law. And we strongly believe in the principles of free, fair, transparent, and credible democratic process and elections, before, during, and after elections.
Mukaddashin jakadan Amurka a Nigeria, Mr. David Young kenan a Ghana wasu da yan jaridu lokacin wata ziyara da ya kawo garin Kaduna ke cewa kasar Amurka ta yi amanna ne da cewa tsarin demokradiya na tafiya ne kafada da kafada da yancin dan adam da kuma yi wa kowa adalci bisa bin tsarin doka sannan kuma Amurkan ta yi imani da tsarin demokradiya da zabe na gaskiya da adalci kafin lokacin da kuma bayan zabe game da ziyarar shi Kaduna da wasu jihohin arewacin Nigeria kuwa mukaddashin jakadan Amurkan a Nigeria Mr. David Young cewa yayi
I learned that in Zamfara and Kaduna during my trip that all communities are touched by this kind of violence. Farmers and herders, people of all ethnic groups, Muslims and Christians, all are touched by this kind of violence. And again, it's a tragic loss.
Ai wannan ziyara ta a jihar Kaduna na fahimci alare ko tashin hankulan da aka samu sun shafi dukkanin al'umma tun daga manoma makiyaya kabilu daban-daban musulmi da krista da dukkanin wasu jinsi fa wannan rikici ya rikice saboda haka na fahimci wannan batu na da rikitarwa kuma babu wata maslaha ta kai tsaye cikin sauki amma hanyar da muke ganin za ta iya zama mafita ita ce hada karfi da karfe don murkushe dukkanin mutanen da ke tada fitintunu ta yadda duk wanda aka kama da laifi doka za ta yi aiki a kan shi mun san dai gwamnati na kokari matuka amma saboda irin asarar rayukan da ake akwai bukatar gwamnati ta kare
We know the government is making good efforts and trying hard on this but obviously because of the tremendous loss of life more needs to be done
Mr. David Young din da ya ziyarci jihohin Plateau, Zamfara da Kaduna a arewa maso yammacin Nigeria. Ya ce akwai bukatar kirkiro ayyuka na ci gaba domin samar wa da matasan wannan kasa aikin yi. Kuma sanin muhimmancin wannan ne in ji jakadan Amurka a Nigeria ya sa kasar Amurka ta haɗa gwiwa da Nigeria. Wajen inganta fannonin ilimi, lafiya, tattalin arziki da noma da sauran bangarorin da za su samar wa da matasa ayyuka a wannan kasa.
To envision a better future so young people do not go into criminality.
Mr. David Young yace ba zan so yi wa tsaro a garuruwan Zamfara kudancin Kaduna da Plateau da Borno da Benue cinikin gora ba saboda na fahimci akwai wasu bambance-bambance amma dai duk da haka akwai bukatar taimakawa mahukuntan da ke aiki a bangaren tsaro a kokarin su na tabbatar da an samar da tsaro.
I'm not trying to make sweeping judgments about all these different violence because it's different, obviously, in Zamfara, from southern Kaduna, from Plateau, from Borno, Benue. These are different situations. But I think the principle applies that law enforcement needs to be supported and the brave men and women who perform law enforcement functions need to be supported in their efforts to guarantee security for all Nigerians.
Ana sa ran wannan ziyara ta jakadan Amurka a Nigeria Mr. David Young dai za ta taimaka wajen ƙara kyakkyawar alaka tsakanin Nigeria da Amurka musamman ma dai game da zabe na gaskiya da kuma tsarkake tsamin tsaron da ake fama da shi. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.